to Best Of.
Zona labia a day da tasawu a zama labia wayo wayo hango hango kai aure ka zama labia shakarau shakarau gamnan namu wai ku yi aure karawa kana wanda bu kana wanda bu kana wa Allah kara zamanka sarkin Kano sarkin Kano sarki alaja zamaninka ina ango ina amariya
ina ango ina amariya
abukane ango ku yi maza
abukane ango ku yi maza
aure fa
Wewe wane shugaban kasar namu ne kai
Yara duwa
Wei
sai kun yi haure fa
Aha
Muhammad Abacha yayi haure
Muhammad Abacha yayi haure
Da gidan kacala an yi haure
Da gidan kacala an yi haure
Asan dan tata judan tata dan butai Kano ciro ma Kano yeri ma bakura Jibril Ibrahim Barau Timi awelewa, awelewa lekitio Muhammad babangida, wayo suman shagari Ati bubuwari yaradua kusanjuna kurike Nigeria Nigeria, 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 Nigeria Aureva Waze kunyi aureva
Kay, wewa ne sugar bunka sanamu ni kay
Yaradua Waze kunyi aureva Mamuna, Ramatu, Zubeda, Janipa, Dengi, and Rojas, Aja Ture, Yaradua, Aja Titi, Abuakar, Aja Jamila, Buari, Sunya, and Zavalaki, Aurefa, Sekuni, Aurefa,
Kate, we want to issue a book as a number, Kate,
Yaradua,
wait,
Sekuni, Aurefa.
Hajiya Maryam Abacha kai aure ta zo na lafiya Hajiya Maryam Babangida
mama na
kai aure ta zo na lafiya
Alhamdulillah
to Alhamdulillah rabbil alamin Nigeria
ha gode
na gode Idris nai aure na zo na lafiya
Alhamdulillah
mun gode Allah
to
harewa ku yi aure
The best of
Ayi aure a zona lafiya shine magani kan jamu.